A daren nan na yau Litinin ne ake bikin karrama gwarzayen shekara a haujin kwallon kafar duniya da aka fi sani da Ballon d'Or a birnin Paris na kasar Faransa. An dawo da bikin ne a wannan shekara ta 2021 bayan da aka dage na shekarar bara ta 2020 sakamakon annobar coronavirus. Zaratan 'yan kwallo 30 ne ke cikin jerin sunayen 'yan takarar gwarzon shekara na bana da suka hada har da dan kasar Argentina Lionel Messi da ke takale da kungiyar PSG da ya lashe lambar a biki na ƙarshe da aka gudanar a shekarar ta 2019. Kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila ta tabbatar da daukar tsohon kocin RB Leipzig Ralf Rangnick a zaman sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar na rikon kwarya bayan sallamar Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick dan kasar Jamus mai shekaru 63 zai baro kungiyar Lokomotiv Moscow ta kasar Russia inda yake a matsayin manajan bunƙasa lamuran wasanni. Da farko da ya kocin bai da sha'awar karɓar aikin na United saboda kasancewarsa na ɗan takaitaccen lokaci na watanni 6 kacal. To amma kuma daga bisani ya amince da tayin bashi aikin ba da shawarwari na tsawon shekaru 2 a United din bayan kammala aikin sa na koci na rikon kwarya. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta nada wasu kwamitocin daidaita al'amura a kasashen Afirka biyu wato Chadi da Guinea. Matakin ya biyo bayan rigingimu da ake fama da su a hukumomin kwallon kafar kasashen biyu da har yanzu ba su da tabbatattun zababbin shugabanni. Al'amarin kasar Chadi dai ya biyo ne bayan janye dakatarwar da aka yi wa kasar daga wasannin kwallon kafa na kasa da kasa sakamakon katsalandan na gwamnatin kasar. A kasar Guinea kuma an gudanar da zaben shugabannin hukumar kwallon kasar. To amma hukumar FIFA ta ce zaben na tattare da magudi da saba dokoki. An dora wa kwamitocin alhakin daidaita al'amura a hukumomin kwallon kasashen biyu tare da gudanar da zabukan sababbin shugabannin hukumomin, inda na Chadi kuma aka kara masa da aikin ci gaba da tattaunawar da aka soma ta sasantawa da daidaitawa tsakanin hukumar kwallon kafa da gwamnatin kasar. A kasar Kenya kuma an ci gaba da tsare shugaban hukumar kwallon kasar Nick Mwenda bayan da aka gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhumar aikata laifuka hudu da suka shafi almundahanar kuɗaɗe. Hukumar binciken manyan laifuka ta kasar ce ta tuhumi Mwenda da wasu mutanen da aikata laifin wawo da kuɗi da adadinsu ya kai kimanin dalar Amurka 337,200. Mwenda ya kasance tsare a gidan kaso tun ranar Juma'a sa'ad da aka sake kama shi karo na biyu bayan ba da belinsa a kamun da aka yi masa na farko makonni biyu da suka gabata. Takardun shigar da kara na 'yan sanda sun bayyana cewa ana tuhumar Mwenda da wasu waɗanda ake zargin sun aikata laifin ne tsakanin 4 ga watan Maris zuwa 31 ga watan Mayun wannan shekara. A ranar Alhamis da ta gabata, hukumar kwallon kafar kasar ta ba da sanarwar cewa an kai karshen tuhumar da ake yi masa a yayin da kotu ta maida masa da kuɗinsa da ya biya na neman beli. To amma kuma daga bisani 'yan sanda suka ce wata ƙarar ce dai, amma ba tuhumar almundahanar kuɗaɗen ce aka rufe ba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.